Like a leaf on a tree that's thrown loose from the stem, shaking like a leaf on a tree because I'm coming loose, my man. I'm like a weeping willow weeping on my pillow. For years and years there ain't no sweet man that's worth the soul of my ba da da ba ba da ba ba da ba 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 da da ba da. Down and down he dragged me like a fiend, he nagged me. For years and years, there ain't no sweet man that's worth the salt of my ba da da ba da da da. Although I may be blue, still I'm through. I must tell him goodbye rather than have that man gonna lay me down and just die. So, broken hearted sisters, aggravated missers, lend me your ears, there ain't no sweet man that's worth the soul of my ba da da ba ba da ba da da ba 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 da da 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 ba